adiba usuluddini taji na shafi saboda na zago rayuwa har yanzu ba a bugu sauran abin da rage sai dai insha Allah zuwa rana ta yau za a bugu shahin no na shafi ko wajubi kadami hita ala adiba shahi na shafi a abin nan a abin kawo ba wujubu kadami ataba ko sirrina wujubu kadamihi ta'ala wa baqa'ihi wujubu wajatin kadamihi rashin hurko ni ta'ala da haka wa baqa'ihi rashin karshen sa summa qala shaykhu tagammada hullahu bi rahmatihi sannan mallan yace tagammada hullahu bi rahmatihi qadimun Allah ma rashin hurko na shine ce la awwala lahu me yake fasar qadimun la awwala lahu ashe qadimun la awwala lahu baqin Allah baqin ne marashin karshe na shine ce la ahir da hubai da karshe sha bayani alqadimu huwa almawjudu alqadimu wanda ake ce muqaddimi huwa almawjudu shine saman me allazi la ibtida'a li wujudi wanda kasance ba farko ga samuwar sa huwa ta'ala qadimu Allah haqiqa marashin farko na bila ibtida'in qadimun na bila ibtida'in da'imun dauman me na bila intihain wanda kasance bai da karshe wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa Allahumma antal awwal ne kuka ce ayi addu'a ayi alhamdulillah ayi addu'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad ina goma shadu adiba usuluddin shahi na goma shadu wujubu qadamihi ta'ala wa baqa'ihi wujubu wajatin qadamihi rashin hurko ne ta'ala dau haka wa baqa'ihi da rashin karshe ne summa qala shaykhu tagammada hullahu bi rahmatihi sannan mallan yace tagammada hullahu bi rahmatihi qadimun Allah marashin farko na la awwala ba farko da hu gare shi baqin marashin karshe na sai wata baqi yace la ahira babu karshe da hu gare shi sha bayani alqadimu wanda ake kira qadimi huwal mawjudu shine saman me allazi la ibtida'a shine wanda babu farko li wujudihi ga samuwa tai wa huwa shi ta'ala ya dauka qadimun marashin farko na qadimun marashin hurkuna bila ibtida'in wato qadimun marashin hurkuna bila ibtida'in ba tare da faruwa ba da'imun manzo Allah da da'imun Allah marashin karshe na bila intihain ba tare da matuka ba da'imun marashin karshe na bila intihain ba da matuka ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shine cewa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal ahiru falaysa ba'daka shay'un wa antaz zahiru falaysa dunaka shay'un wa antal batinu falaysa fa antaz zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un iqdi annadaina wa aghnina min alfaqari allahumma ya allah antal awwalu kai ne marashin farko falaysa qablaka shay'un ba komai gabanka ba abin da ya gabace ka wa antal ahiru Allah kai ne marashin karshe falaysa ba'daka shay'un ba wani abu wanda abayanka ba wani abu wanda ka ragewa bayan kai wa anta zahiru Allah kai ne marinjayi walaysa fawqaka shay'un ba abin da ke rinjayarka wa antal batinu Allah kai ne masani falaysa dunaka shay'un ba abin da baka sani ba ikida annadaina Allah ka biya mu da bashin da aka biya mu duniyan wa uhuran maliyan wa badaniyan wa irdiyan wa aghnina min alfaqari Allah ka rata mu daga talauci na duniya da lahira wa qala al-qurdabi qurdabi yace fi tafsir suratul hadidi ga tafsir na suratul hadidi al-aya dace ayatun al-aya aya ta uku inda qawlihi ta'ala wa huwa al-awwalu Allah shine marashin farko wal ahiru marashin karshe wal zahiru marinjayi wal batinu masani eh ce lafa an yi sabani fi ma'ani hadhihi asma'i da ma'anoni na annan sunan nakin wa qashir raha ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya sharhin su min hadisi abi huraira ko wa qashir raha ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bayane su sharhan bayani yuguni an qauli kulli qa'ilin bayani wanda kasance ya wadata suwa daga magana dukkanin mai magana dukkanin mai bayani bayanin manzo Allah ya wadata daga bayanin sa fa qala manzo Allah ce fi sahihi muslim min hadisi abi huraira allahumma antal awwalu Allah kai an marashin farko falaysa qablaka shay'un ba abin da ya gabace ka wa antal ahiru Allah kai an marashin karshe falaysa ba'daka shay'un